More music at HouseOfSongs.com.
Muhammadu na laulan shaniya maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
Muhammadu na laulan shaniya maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
Muhammadu na laulan shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
ku bar ni gani na zo zance farfiya samai furta amen na laulan shani datti jama'i abun birgewa sara da sassaka gamji ne ko kun tabo shi bai tanka Allah ya kare girma na halan kadu halin kirki ne
Muhammadu na laulan shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne Alhaji murtala zaki ne
ko da ka tashi ba ka kyashin kowa laulan dukan suna shaidarka ba ka fada da dukkan mutane haƙuri ya aure tarbiyarka ga biyayyar da kake wa iyaye kullun suna ta albarkanta Muhammadu murtala madalla Jawun hali ya zinare ne
Muhammadu na laulan shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne
okay.
Alhaji murtala zaki ne
taqaddama abara a guje tete ya kuce mutum baya kyau daddami maso margawa daga nan ake musaya manya karfe guda ba zai koka ba sai sun game ake samun kawo Muhammadu na laulan shaniya ya bangwani ashe filasne
Muhammadu na laulan shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne Alhaji murtala zaki ne
wannan gari na laulan shani a kasa kasa ana makarshiya kai arziki abin aikalla har sa kure tunanin mai shi ga kasuwa da kayan noma noma suke da kyau turkanshi laulan shani ya gawurce wannan gari suna da mutane
Muhammadu na laulan shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
duk mai zuwa yana yin doki doki kamar baza kamar ba ga gwambawa ga adamawa har yan taraba bas kushe ba kasuwa suke zuwa can laulan daga nan na ga na girman baba baban gari ya laulan shaniya makiyan garin gama mai ne
Muhammadu na laulan shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne Alhaji murtala zaki ne
dukana makotaka ta jihohiya kasuwar barugo ko babu irinta har kasa irin su kamar kanzuwa kasuwar laulan inda igata gara fuka zubin fadamomiya komai ya kace bida zo furta laulan shani babbar gayya shi Muhammadu tanji gone
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku na wahala ne alhaji murtala zaki
dukkarin da ake noma kiwo yunwa ba za ta zo yawo shanu araha ba wata tsada ai arzikin garin ne babba noma rake da noman gwaza kayan abinci ma kin duba duka nau'ika na noma suna yi ayan itatuwa tabbas ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku na wahala ne alhaji murtala zaki ne
Muhammad na laulam shani daure ka kai na laulam shani inje ba idanu da buge domin su shaida laulam shani padama tara na tumba tsata mai noman shinkafa baya hana ni padamar da ji tsumbala tsumbala komai ya garin ga albarka ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku da wahala ne
okay.
alhaji murtala zaki ne
mai gida habiba tauraro ne tamkar dubu kudin saurara ango ga aisha tabsanno baban ali ka sankara ga taye makogura raunana baka zama da du'a mai kwara Allah ya taskace haularka domin irin ku alheri ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku na wahala ne alhaji murtala zaki ne
baban hamida baka zaria Sai jinjina kake wasa rakiya sarkin shani kare zance sarkin da bai fitar gantokiya baban hawa wa Allah tsareka namiya ka gaisuwa ga sarkiya guntaye mako da girma mamanya shi mai gidan mai kishi ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku na wahala ne alhaji
murtala zaki ne idi kamfaniya mai gidan oga Muhammad yana gaida ka abokin ka mai yawaye ta yaba ka a gare shi na ji labarinka anguwa ga Hajara a Madalla baban sadi Allah kare ka idi kamfani ina yo salon shi so jagar kuwan yaki ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku da wahala ne alhaji murtala zaki ne
laulam shani tana da makwata wasu kawoyukan da ban kebe ba wanda dan gabo akwai wara hariya nasaba ba za ta zan miki ba Muhammadu mai kasar wara hariya can salasalar ka ban mance ba Muhammadu na laulam shani wurta da ni da kai Allah ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada ku da wahala ne alhaji murtala zaki ne
ga zan tukan manomin zance dan mariya ya maka yayan nana ga bakar batu arata ya gata magana subi subi ta sura bana fishi da mai mun kushe ni dan da karkiya harshe na Muhammadu na laulam shaniya kowa ya san kamar yake shine
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki
Muhammadu na laulam shaniya maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
Muhammadu na laulam shaniya maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
Muhammadu na laulam shani maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
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 maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne
alhaji murtala zaki ne
Muhammadu na laulam shaniya maza gaban ku ba yaro ba mahasada kuna wahala ne alhaji murtala zaki ne